kai mugu ne wallahi kai wallahi tallahi kaji tsaron Allah in siyaka sai dare yake tai ko kai ba dan anti ne kana gane kana ya gane karatu ya gane ya gane wallahi ya gane ya gane karatu summa kiduni fala tanzu duk makircin da ku yi ku mun kar ku saurara mini in ji manzon Allah in Allah ya tsare ka ga huta Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu mallan karanta mana tambayoyi amin Allah saka masa Allah ya biya Allah ya biya Allah ya biya shi na'am wani malami a radio a cikin wanda suka kalubalance ne a gidan sarki yana cewa duk wanda yace wanda yace manzo Allah mutum ne kaman mu ko kaman kowa ya faɗa abin da kafare suka faɗa abin da kafare suka faɗa ai Allah bai musanta shi ba Allah bai kareta ba ai ba duk magana wani kafiri na ke kareta ba da suka kira manzon Allah ko annabawan Allah kaman mutane Allah bai kare ai tabbatarwa mai mana baraka ya kawo aya ma kulli inna ma ana basharun aka ce faɗa da bakin sa shi mutun ne su kafare suka ce suka ce bai dace aiko mutum ba in Allah yana so a bi shi ya turo malaika aka ce manzo Allah ga ya musu kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni mutum ne kaman ku amma ana muhayi ko ba ka bane to amma kafurce wanda suka yi shine ake matsala din ba dan cewa sun ce manzo Allah mutum ba dukkan annaba mutane ne saboda wannan yana cikin katobara irin na NBDA shine karkatar da aya su batta a doranta su je su fada son zuciyarsu shine amma manzo Allah mutum ne kaman kowa wai ma'ana bi ma'ana kaman kowa kana ci yana ci kana sha yana sha kana aure yana aure kana aihuwa yana aihuwa kana bacci yana bacci yana rashin lafiya kana rashin lafiya kana mutuwa yana mutuwa amma wajen daraja ba kaman sa saboda yuha ilaihi ana masa wayi ni kuma ba mu wayi wallahi bayan wannan fasara duk wanda ba irin ta ba munafiki ne zindiki ne zindiki ne yana so kai bata addini so yake bata addini so yake bata addini yawa duk kafirai suke ce manzo Allah mutun ne Allah bai taba kariyata su ba kuma akwai inda Allah ya kariyata su kawo gurin da suka ce mutun ne manzo Allah ya ce ba mutun bane kawo gurin in baka kawo ba ka tabbata zindiki kai zindiki ne yawa kawo gurin amma da suka ce manzo Allah mai sihiri ne Allah bai mai musu martani ba da suka ce mawaki ne yace wa ma'allamnahu shi'ra wa ma yambagila ba mawaki bane da suka ce mawukaci ne Allah ya ce a wa ma sahibukum bi majnun ba mawukaci bane duk abin da kafirai suka faɗa ba daidai ba Allah kai musu raddi to ka kawo mun inda kafirai suka ce manzo Allah ba mutum bane kuma Allah ya mai musu raddi kawo gurin ɗaya taga Qur'ani kai zindiki tabbatar ma yake aka ce ka faɗa da bakinka kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ya ba duban mace ke tsakanin mu da ka wadannan batattu da Allah ku dena biye musu Allah batattu yanzu an yi kusa gama da su insha Allah Allah an yi kusa gama da su mutane suna ganewa sun dade suna yaudaran mutane sun dade suna ƙarya sun dade suna almundahana wallahi yanzu mata da maza suna ganewa an fara daukar su ma mahukata ne wallahi Allah yana hukunci wallahi yanzu labarin da nake samu wallahi labarai ne masu dadi wallahi masu faranta rai wallahi daga sassa na duniya wallahi wallahi tallahi kai hatta waɗanda ba su mai kristoci wallahi sun fara gane mutane na mahukata ne haka mu gode mu Allah Allah ya mana aiki yana kuma ci gaba da yi mu je mallam mu je